الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دياغة وطن شعبان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو دياغة دريه رد أربعين دأوكو wadda tayi daidai da 4 ga watan 3 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatun min at-Tarikh littafi ne na Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan shine darasi na 43 a cikin wannan littafi muna nan dai cikin tattaunawa akan wato mas'alar kashe sayyidina Hussein mun tattauna satin da ya gabata daga cikin wato akan wannan mas'ala mun kawo maganganun manya-manyan ainihin wasu daga cikin malaman Shi'a a cikin littafansu wajen bayani da game da wanda suka kashe sayyidina Hussein wanda kusan ƙarshen abinda muka fita da shi na sakamako shine mutanen Iraki ko mutanen Kufa su suka kashe sayyidina Hussein wanda a cikin su babu wanda ya fito daga Jaziratul Arab daga cikin su babu wanda ya fito daga Misra babu dan Pakistan babu dan Afrika duk babu kowanne daga ciki mutanen Iraki ne mutanen Kufa a satin da ya wuce na dan kuskure da naje ina saurara naji ina cewa mutanen Sham ko lokacin da nace mutanen Sham ne suka kashe sayyidina Hussein kuskure ne na ainihin wato harshe mutanen Kufa su suka kashe sayyidina Hussein to mun tattauna game da to kuma menene matsayar mutane game da kashe sayyidina Hussein mutane sun kasu kashi nawa game da kashe sayyidina Hussein lalle kashe sayyidina Hussein babban musiba ce da aka jarabci al'ummar musulmi da ita sannan ainihin wato amma duk da haka kamar yanda muka karanta kashe sayyidina Hussein bai fi girma ba fiye da kashe annabawa da aka yi na Allah wanda mun tattauna akan kashe sayyidina Yahya wato annabi Yahya da kuma annabi Zakariya wanda su ma duk kashe su aka yi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba mun ce sayyidina Umar kamar yanda muka karanta kashe shi aka yi sayyidina Uthman haka shi ma sayyidina Ali radiyallahu anil jami' duk waɗannan kashe su aka yi da haka kenan sai zamto game da idan an samu kai cikin musiba cikin irin wannan bala'i to akwai abin da shari'a ta koyar akwai abin da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta koyar to sai muka ce mutane sun kasu kashi uku game da kashe sayyidina Hussein akwai kashi na farko su ne waɗanda sun yi murna da kashe sayyidina Hussein suna ganin ya cancanta kuma kashe shi da aka yi akan daidai aka kashe shi sun yi hujja da abin da suka yi hujja wanda wannan ainihin wato su ake kira nasiba wanda ainihin wato ba sa san sayyidina Hussein bin Ali radiyallahu anhu da ma mahaifin nasa da sauran ahlul baiti sannan akwai mutane na biyu su ne waɗanda ainihin wato su kuma suke ganin wajibi ne a yi masa da'a kuma wajibi ne a miƙa masa al'amari shi ya fi cancanta wannan su ne Shi'a sannan akwai mutane na uku su ne ahlus sunnati wal jama'a wanda suka tafi akan lalle an kashe sayyidina Hussein bisa zalunci duk da cewa ba shi bane shugaba ba shi bane jagora amma fitowar da yayi ba ya fito bane a matsayin dan tawaye balma an kashe shi mutuwa irin ta shahada kuma an zalunce shi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahlil janna kamar yanda muka karanta to a karkashin kashi sayyidina Husayn sai kuma aka sake samun wasu bid'o'i guda biyu akwai bid'ar bakin ciki da takaici da koke-koke da dukan jiki da yayyaga kaya dan nuna alhini da bakin cikin kashe sayyidina Husayn sannan akwai kuma hannu guda akwai ta bid'a ta murna da cika-ciki da yalwata wa iyalai da yawan sadaka da rarraba alawa da sauransu saboda murna wayannan bid'o'i ne duka guda biyu wayanda ba su dace da koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal abinda mu aka karantar da mu duk lokacin da aka jarabce mu da musiba mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan takeici shine abinda muka tattauna satin da ya gabata dan haka zamu tashi al-mabhathul khamis qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mabhathul khamis mala yace mabhathi na biyar mawqifu ahli sunnati wal jama'ati min yazid ibn muawiyata matsayar ahli sunnati wal jama'a game da Yazid dan Muawiya menene matsayar ahlus sunnati wal jamaa game da ainin Yazid bin Muawiya mawqifu Yazid min qatl Husayn farko dai mecece matsayar sayyidina matsayar Yazid game da kashe sayyidina Husayn shin Yazid yana goyen baya wajen kashe sayyidina Husayn shi yasa a kashe shi ko kuma yana goyen baya ko yayi murna ko yayi farin ciki ko ya nuna an yi daidai game da kashe sayyidina Husayn mecece matsayar Yazid game da kashe sayyidina Husayn lam yakul li Yazid yadun fi qatl al Husayn ko kadan Yazid ba shi da hannu wajen kashe sayyidina Husayn walaysa hadha difa'an an Yazid wannan magana ba an fade ta bane dan kare Yazid walakinahu difa'un 'anil haqq sai dai dan kare gaskiya ne gaskiyar al'amari shine wannan dan baka san mutum bai kamata kuma kai masa kaje kai masa sharri ba kuma dan kana san mutum ba daidai bane ka boye kuskurensa ko ka ce wato ka bashi gaskiya bayan bashi da gaskiya amma game da kashe sayyidina Husayn Yazid bashi da hannu kuma wannan magana ita ce gaskiya kuma ita ya kamata a marawa baya dan ita ce gaskiyar al'amari ba wai dan shi ana so a nuna cewa Yazid ba shi da laifi ba sai dan ba shi da laifi din dan ba shi da hannu a kashe sayyidina Husayn wa qad bayyana zalika kuma mun riga mun yi bayani akan haka fi ma madha a cikin darasin da ya gabata min qatl Husayn game da kashe sayyidina Husayn arsala Yazid Ubaydullah ibn Ziyad shi Yazid kawai abinda yayi ya aika Ubaydullah ibn Ziyad li yahula bayna al-Husayn wal wusul ila al-Kufa dan ya hana sayyidina Husayn shiga cikin garin Kufa dan shigarsa garin Kufa za a iya samun matsaloli da yawa domin za a iya samun a samu gwamnati guda biyu kenan tunda in ya shiga akwai wanda za su ce za su bi shi za su yi masa mubaya'a dan haka abinda Yazid yake yasa ko ya yi umarni ko ya aika wa Ubaydullah ibn Ziyad dan a samu hadin kan al'umman musulmi a karkashin jagoranci guda daya shigar sayyidina Husayn cikin Kufa kaman za a samu fashal za a samu rabuwar kai wasu za su nuna suna tare da shi wasu kuma suna tare da Yazid kaga an samu rabuwar kai dan haka abinda Ubaydullah ibn Ziyad aka ce yayi shine ya hana sayyidina Husayn shiga cikin Kufa walam ya'murhu biqatlihi babu inda Yazid ya umarci Ubaydullah ibn Ziyad ya kashe sayyidina Husayn babu بل الحسين نفسه كان حسن الظن بيزيد حين قال بل ما شي كان سيدنا حسين شي كران كان سيدنا حسين يا زكي الهيري يا زكي واتو ياي كيكاون زتو غا يزيد بن معاويه ياي زتو مي كيو غما ده يزيد حين قال لوكاتين ده يكي تشوا دعوني اذهب الى يزيد da'uni ku kyale ni azhab ila Yazid ina so zan tafi wajen Yazid fa adha yadi fi yadi dan naje ne masa mubaya'a na sa hannuna a hannunsa ma'ana dora hannuna a hannunsa in yi masa mubaya'a ko kyale ne inda ya san Yazidu zai wulakantar da shi, Yazidu zai sa a masa kisa ko a kashe shi, ba zai ce a kyale shi ya tafi wajensa ba. Inda Yazidu shi ya sa a kashe Sayyidina Hussein, to ai da Sayyidina Hussein zai zama yana da wannan masaniyar, to in ko yana da wannan masaniyar ba zai ce a bashi ya koma wajensa ba. Ashe fadin da Sayyidina Hussein yayi yace a kyale shi, ya fasa shiga kufan, ya ji ba zai shiga kufa ba, amma shi yanzu ba yaki yake so ba, yana so a bashi ya koma zai tafi Sham wajen Yazid ya je masa mubaya. Ala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yace inna Yazid ibn Muawiyah, lalle Yazid ibn Muawiyah lam ya amur bi qatl al-Husayn, bai yi umarni da a kashe Sayyidina Hussein ba, bi ittifaqi ahalin naqli, wannan shine ittifaqi haduwar kai da aka samu ko kuma haduwar baki game da ma'abota ruwaya. Ma'abota ruwaya gaba ɗaya sun hada kan cewa babu inda Yazid yayi umarni da a kashe Sayyidina Hussein. In ka dauki littafan waɗanda suka ruwaito ainihin kissar ko suka ruwaito tarihi, babu wanda duk sun hada kan cewa babu inda Yazid yayi umarni da a kashe Sayyidina Hussein. Walakin kataba ila Ibn Ziyad, abinda kawai aka sani ya rubuta takarda ko wasiƙa ya aika wa Ubaidullah Ibn Ziyad a matsayinsa na gwamnansa, ya aika masa da takarda an yamna'ahu an wilayatul Iraq, yace yayi kokari ya hana shi shugabantar wato Iraki. Ma'ana ya aika wa Ubaidullah Ibn Ziyad cewa duk yanda za a yi yayi kokarin hana Sayyidina Hussein shiga cikin kufa, dan wannan kada ya bawa Sayyidina Hussein damar ainihin wato shugabanci a garin Kufa. Walamma balaga Yazida qatlul Hussein, shi yasa lokacin da labarin kisan Sayyidina Hussein ya je kunnan Yazid, azhara tawajjua, ya bayyanar da bakin cikinsa, ya bayyanar da damuwarsa, ya bayyanar da takaicinsa da jin zafinsa. Ala zalika, akan kashe Sayyidina Hussein. Wa zahara al-buka'u fi dari, kuma an ji kuka ya bayyana a cikin gidansa, gidan Yazid ya barke, aka ji koke-koke ana ta kuka a cikin gidan Yazid. Wa lam yasbi lahum harima, a tarihi da dai babu inda Yazid ya kama wato iyalan Sayyidina Hussein a matsayinsu na masu alfarma, ya ribace su a matsayin fursunonin yaki. Shine walam yasbi lahum harima, bai kama wani mai alfarma a cikinsu a matsayin fursunan yaki ba. Bal akrama ahla baiti, bal ma abinda Yazid ibn Muawiya yayi shine ya karrama ahlu baitihi, iyalan gidan Sayyidina Hussein. Wa ajazahum, sannan ya basu mafaka, ya basu kulawa, hatta raddahum ila biladihim, har ya maida su zuwa garuruwansu. Wannan shine abinda tarihi ya tabbatar, abinda Yazid ibn Muawiya yake kenan. Ba shi da hannu wajen kashe Sayyidina Hussein. Ya aika wa Ubaidullah ibn Ziyad kawai dan ya hana Sayyidina Hussein shiga cikin garin Kufa. Shi yasa lokacin da ya ji labarin an kashe Sayyidina Hussein ya yi bakin ciki gaya, ya nuna damuwarsa sosai, ya ji zafi, ya ji ciwon abin. Bal ma an ji kuka yana tashi a cikin gidansa, sannan babu inda ya kama wata cikin iyalan Sayyidina Hussein a matsayin fursunan yaki. Bal ma ya karrama su, ya mutunta su, sannan kuma ya ba su kulawa, da ya ba su mafaka, har ya maida su zuwa inda ainihin wato gidajensu ko garuruwansu. Amma riwayatul lati fiha, amma ruwayoyin da a cikinsu aka ce annahu uhina nisa'u ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ruwayoyin da zaka dinga jin ana cewa an wulakanta ahli baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan ruwayoyin. Wa annahunna, wai cewa su ainihin wato ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ukhizna ila sham, an kamo su, aka kawo su zuwa Sham, musabbiyatin, a matsayin fursunoni. Akwai ruwayoyin da in ka karanta zaka ji an ce an wulakantar da ahlul baitir rasul sallallahu alaihi wasallam an ci mutuncin su, an ci zarafin su, an kakkama su a matsayin fursunonin yaki a kawo su Sham wajen Yazid ibn Muawiya. Wa uhinna hunaka, wai an wulakanta su a can Sham din ma. Hadha kulluhu kalamun batilun, wannan din maganar banza ce, ƙarya ne, babu inda wannan abubuwan suka faru. Bal kana banu umayyata, bal ma a tarihi banu umayya su ne ɓangaren Yazid ibn Muawiya, banu umayya sun kasance yu'azzimuna bani Hashim, mutuntawa da girmamawa ce tsakaninsu da banu Hashim. Sun zamto a tarihi, in ka karanta, banu umayya suna girmama banu Hashim. Walidhalika, dan haka ne, lamma tazawwaja al-Hajjaj bin Yusuf Fatimata binta Abdullah bin Ja'far, shi yasa lokacin da Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ya auri wata mata, Fatima binta Abdullah bin Ja'far, da ya aure ta, lam yaqbal Abdul Malik bin Marwan, lokacin shi gwamna ne shi Hajjaj, to shugaba khalifa a wannan lokacin shine Abdul Malik bin Marwan, bai karbi wannan auren ba, bai yadda da wannan auren ba, domin ya san yanda Hajjaj bin Yusuf yana daga cikin nawasib, yana cikin masu kin ahlul bait, yana cikin waɗanda suke nuna ainihin rashin kauna ga ahlul bait. Dan haka auren da yayi wa Fatima yar Abdullah bin Ja'far khalifa na wannan lokacin Abdul Malik bin Marwan yace bai yadda ba. Ina fata an gane. Yake cewa lam yaqbal Abdul Malik bin Marwan hadha al-amr, wannan al'amari na auren Fatima ga Hajjaj bin Yusuf a khalifa Abdul Malik bin Marwan bai karbe shi ba. Wa amara al-Hajjaj, nan take ma ya umarci Hajjaj bin Yusuf an ya'tazila, ha yace kar ya taba ta, ya nisance ta, ya kaurace mata, wa yudallika, ha kuma ya sake ta, dan kada wani nau'i na wannan abun da ke ran sai ya fado masa ya ci zarafin wannan mata, kuma tana daga cikin ainin banu Hashim. Gudun kada wannan abin ya faru wata rana ya ci zarafinta, ya ci mutuncinta, kamar yadda aka san yana yi, to shi yasa khalifa na wannan lokacin ya kiyadda da wannan auren, yace maza-maza Hajjaj bin Yusuf ya rabu da wannan matar kuma ya nisance ta. Fa hum kanu yu'azzimuna bani Hashim, dan haka a tarihi banu Umayya sun kasance suna mutunta banu Hashim, akwai ganin girma da mutuntawa tsakaninsu da banu Hashim. Bal banda wannan ma, lam tusba hashimiyatun qat, babu wata bahashimiya da aka taba kamawa a matsayin fursunan yaki, ba a taba kama wata gata tana cikin hashimiya, tana cikin yar banu kabilar banu Hashim, a ce an kamo ta tana cikin fursunonin yaki, ba a taba yin haka ba. Ka koma cikin Minhajus Sunna ainihin wato na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, mujalladi na 4 shafi na 557 zuwa shafi na 559, bi tasarrufin, akwai yan canje-canjen larabcin, ba wai ya dauko abin baki da baki, kalma da kalma daga littafin kaman haka ba, amma dai sakon da ke can shi ya fassara mana anan. Fal hashimiyatu kunna azizatin mukarramatin fi zalika zaman, da hakan aka ce wannan bahashimiya ce, duk hashimawa mata, kunna azizatin, sun zamto suna da izza, suna da girma, suna da kima, wa mukarramatin, sun kasance suna da mutunci, ana karrama su, fi zalika zaman, a irin wannan zamanin. Fal kalamu alladhi yuqalu, da haka duk maganganun da ake jingina su an Yazida zuwa ga Yazidu, annahu sabani sa ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, cewa wai ya kama matan ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin fursunonin yaki, ya kama su a matsayin ribatattun yaki, batilun, wannan maganar ba gaskiya bace, makdhubun, ƙarya ce, ba haka bane, wannan shine hakikanin tarihi. Shi yasa tun a muqaddimar littafin malam yace dole sai ka san a wajen wa ma za ka koyi tarihi, sanin tarihi yana da matukar muhimmanci, amma kada tarihin ya zo ma a burkice, ya zo ma a baibai, ka karbe shi ka dauka. Yanzu duk labaran da yawanci ake ji za ka ga ba su da tushe, kuma labarai ne wanda kai ma za su harzuka ka sa ka la'antar wasu mutanen kirki, labarai ne in har ba a goge su daga cikin tunaninka ba za ka ci gaba da ganin waɗannan mutane a matsayin mutanen banza. Shi yasa karanta tarihin tatacce ingantacce na daga cikin abin da kai zai taimake ka dan kakka fada ramin da wasu suka fada. Na fata an gane. Wa ma zukira haka abin da aka fada anna ra'asal husaini cewa wai kan sayyidina husain lokacin da aka kashe shi aka yanke kansa ursila ila yazida wai an aika da wannan kan can kasar Sham wajen Yazid. Fa hadha aidan lam yathbut wannan shi ma labari ne da bai tabbata ba, ba gaskiya bane, shi ma bai tabbata ba cewa kan sayyidina husain bayan an yanke shi an aika shi Sham. Bal inna ra'asal husain bal ma abinda ya tabbata a tarihi ta hanya ingantacciya tatacciya kan sayyidina husain baqiya inda ubaidillah fil kufa yana nan a wajen Ubaidullah ibn Ziyad a garin Kufa shi wanda yasa aka kashe shi kenan. Wa dufinal husainu an kuma binne sayyidina husain wala yu'lamu qabruhu ba amma san ina ne kabarin sa. An binne sayyidina husain amma babu takamaimai ina ne kabarin nasa. Walakinnal mashhura sai dai abinda ya shahara annahu dufina fi Karbala an binne shi ne a wannan garin na Karbala haythu qutila radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu inda aka kashe sayyidina Hussein Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda. To saboda kaga anan masu zagin sayyidina masu zagin Yazid ibn Muawiya a matsayin shine wanda ya kashe sayyidina Hussein ko yasa aka kashe shi, to gaskiyar magana tarihin da suke karantawa ba ingantaccen tarihi bane, tarihi ne wasu maganganun suna fitowa ne daga bakin makiya Yazid, shi yasa sai ka ji labarin ya zo maka a haka. Amma gaskiyar al'amari abinda tarihi ya tabbatar wato Yazid bin Muawiya ba shi da hannu a kashe sayyidina Hussein, ba shi yasa a kashe shi ba, bal ma bayan ya samu labarin kashe sayyidina Hussein ya nuna damuwarsa, ya nuna bakin cikinsa, ya nuna takaicinsa, ya kuma girmama iyalan sayyidina Hussein, ya mutunta su, ya martaba su har ya mai da su zuwa ainihin wato garuruwansu. Da haka duk wani labari da zaka ji na batanci game da wannan matsala labari ne wanda yake na kanzan kurege ba shi da tushe. Allah madaukakin sarki ya samu gane. Shajaratu nasbil Husain wa Muawiya radiyallahu anhuma malan da hikima sai ya ce ga wata bishiya wadda za ta nuna maka wato dangantaka da nasabar sayyidina Husain da Muawiya radiyallahu anhu. Family ɗaya ne fa. Da haka mutanen da ba su sani ba, duk wanda yake zagin sayyidina Muawiya to kamar yana zagin su sayyidina Abdullah ibn Abbas da shi kansa Abbas da sayyidina Hamza duk abu ɗaya ne. Sai mala ya ce ga wata bishiya za ta nuna maka taswirar yanda dangantaka ta taho, don haka a ƙarshe za a gansu a haɗe suke. Da haka ka ɗauka cewa wato Banu Umayya da Banu Hashim wasu ƙabilu ne daban-daban, waɗannan suna wata ƙasa ko suna wata nahiya a duniya, waɗannan suna wata nahiya a wata duniya, a'a duk in ka taho kakannin su ɗaya. Sai mala yake cewa Husain radiyallahu an in ka duba wannan bishiyar sayyidina Husain sannan a ɗayan kuma wa ka gani? Na'am, Muawiya. Ko kaga a wannan ɗaya ban wannan reshen bishiya ce, wannan reshen ainihin wato sayyidina Husain, wannan ɗaya reshen kuma sayyidina Muawiya. To shi sayyidina Husain waye ya haife shi? Kaga ɗan gidan sayyidina Ali ne. Shi kuma Aliyu ɗan waye? Abu Talib. Shi kuma Abu Talib ɗan waye? Abdul Muttalib ɗan waye? Hashim. Shi kuma waye babansa? Abdul Manaf. Kun ji nan? To bari mu koma ɗaya reshen. Reshen sayyidina Muawiya, shi Muawiya ɗan gidan waye? Abu Sufyan ɗan waye? Harb. Shi kuma ɗan waye? Umayya ɗan waye? Abdul Shams. Shi kuma ɗan waye? Da haka in ka zagi wannan ɓangaren, da Allah ka zagi ɗaya ɓangaren ko baka zaga ba, in so kake ka zage su duka kawai ka zage su ka huta, ka daina wani yawa mutum ya huta. Yawa, idan mutum zai zage su to ya zage su kawai gaba ɗaya. Yawa, amma ba za su rabu ba, abu ɗaya ne. Kar mutum ya ɗauka in ya zage wa'ancan kamar ya burge wa'annan. Na fata an gane. Kar wanda ya taɓa tunanin dan ya zagi Banu Umayya to ya burge Banu Hashim kaman yanda kada wanda ya taba tunanin dan ya zagi Banu Hashim kaman yayi wata bajinta ga Banu Umayya domin duk wanda ya zagi Banu Hashim Banu Umayya ya zaga duk wanda ya ci mutuncin Banu Umayya Banu Hashim ya ci mutunci domin kaga dai duk gaba ɗaya kakansu Abdu Banu wato Abdu Manaf Abdu Manaf shi ya haifi Hashim da Abdu Shams bari mu faro ta tushen kuma mai yau sama Banu Abdu Manaf ka dauka daga cikin ƴaƴansa akwai Hashim akwai wa Abdu Shams ƴaƴan waye Abdu Manaf kaga kenan wa da kani kenan ko yanzu kai da kaninka ko kai da wanka shi kaninka kai wansa me ya hada ku uba kila ma hadda uwa ko to mu dauki nasaba mafi karfi ita ce uba uba ya hada ku ko to sai kai aure shi ma sai ya aure yanzu daga nan har ku gama rayuwar ku duk ƴaƴa da jikoki da tattaba kunna da jikokin jikoki na nan layin da na nan layin abu ɗaya ne ko ba abu ɗaya bane duk in ka biyo zaran su kayo ƙasa za su hade ko ba za su hade ba to yanzu Banu Abdu Hashim da Abdu Shams ƴaƴan Abdu Manaf ne dan haka Hashim da ya aure sai ya haifi Abdul Muttalib shi kuma Abdu Shams da ya aure sai ya haifi Umayya shi kuma Abdul Muttalib da Allah ya raya shi girma da ya aure sai ya haifi Abu Talib shi kuma Umayya sai ya haifi Harb shi kuma Abu Talib sai ya haifi Sayyidina Ali shi kuma Harb sai ya haifi Sayyidina Abu Sufyan Sayyidina Ali cikin hukuncin Allah sai ya haifi Sayyidina Husayn shi kuma Abu Sufyan sai ya haifi Muawiya to Allah ka zaga a ciki abu Allah ya gane da mu an fahimci sakon yanzu shi yasa yace ga wata shajaratun shajaratu nasbil Husayn wa Muawiya radiyallahu anhuma da haka sai dai in ka ambaci wannan ka ce radiyallahu anhu wannan ma ka ce radiyallahu anhu in kuma kana bakin cikin gaya musu mutum yana bakin cikin gaya musu to dishi kenan ina fata an gane al mawqiful wasat fi yazida adalci kenan matsaya tsakatsaki game da Yazidu saboda ka san duniyan nan shedan ya dade yana yin aiki a cikin ta shi yasa ko kenkeso ne yanzu kila yanzu masu bautar abubuwa da yawa a duniya ko ka san duk wannan la'anta Yazidin da ake akwai wanda shi kuma suke bauta masa akwai wanda suka ce annabi ne kuma ma'asumi ne ma ku ba kuna zagin sa ba kowane Allah zai da nashi aminu ko da yake wani kafaru ne makata abin nan ko saboda haka in ka duba za ka ga cewa shi yasa aka ce to yanzu tunda akwai masu san sa sosai san har ya wuce kima akwai masu kin sa sosai kin har ya wuce mizani to sai aka ce akwai kuma wasu su kuma tsakatsakiya to shine sai malai ce al mawqiful wasat wace matsaya ce tsakatsakiya fi Yazid game da Yazidu kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yace annasu mutane fi Yazida game da Yazidu darafani wa wasadun gefofi ne guda biyu da kuma tsakiya mutane game da Yazid ibn Muawiya gefofi guda biyu ne akwai na gefen nan akwai na gefen nan wa wasat akwai kuma na tsakiya fadda'ifatul ula bangare na farko ta ta'assabu lahu suna tsananin kishinsa suna yin ta'assubanci ma'ana suna tsananin kishi ga Yazidu watu hibbuhu wannan bangaren suna kaunarsa bal tad'i fihi an-nubuwata wal isma basu ma tsaya iya san ba suka ga ya za su yi su kura maleji wajen san sa sai suka yi da'awar annabta game da Yazidu suka ce akwai annabi Yazidu wal isma ta sannan suka suka kuma kuma da isma suka ce ma'asumi baya kuskure baya laifi yanda ka san annabawa ba su ma'asumai ne to shi ma Yazid ma'asumi da haka suka yi da'awar annabta ga Yazid da haka su a wajen masu wannan wato aqida su a wajen su Yazid annabi ne da haka annabi Yazid an gane a ta'ifatu thaniya sai bangare na biyu ta ta'assabu alai su kuma suna tsananin kinsa suna tsananin kishi a kansa to bugiduhu suna kinsa bal tukaffiruhu ba ma kin ba kawai suna kafirta shi da ka ambace shi kawai za su ce kafiri ne watara annahu kana munafikan kuma su wa'annan mutanen wannan jama'ar su kuma suna ganin ma munafiki ne yuzhiru al-islama wa yubdinu an-nifaqa kuma munafurci irin wanda ke fitar da mutun daga musulunci domin sun ce yana bayyanar da musulunci a fili yana boye munafurci da kin addini a zuci wa yakrahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sun ce kuma baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kaga wanda ya ci karo da wa'ancan na farko suka kawo masa shubuhohinsu shi ma sai ya tafi akan wannan batun ya dauka Yazid annabi ne ya dinga kaunar sa fiye da kewa idan kuma mutun shi ma ya take rashin sa'a kuma ya ci karo da wa'annan to sai ya ci gaba da tsine wa Yazid yana la'anta sai yana daukan Yazid a matsayin kafiri watansibu ilai wannan jama'ar ta biyo suna jingina wa Yazid lamma qutila al-Husayn sun ce wai lokacin da aka kashe sayyidina Husayn au auqa'a fi ahlil harra ko kuma lokacin da aka wato abinda ya faru ga mutanen harra ma waka ya afku gare su wato cikin garin Madina lokacin Yazid an taba kai musu farmaki kuma wato ya halatta wannan haramin na Madina tsawon kwana uku an ce an kashe mutane da dama a wannan lokacin to lokacin sun ce da aka kashe sayyidina Husayn ko kuma lokacin da abinda ya faru ga mutanen harra mutanen Madina suna jingina mina shi'ir wannan waƙar zuwa ga ainihin wato Yazid wannan baitin na farko mun karanta shi ma a can a baya laita ashyaqi bi badrin shahidu jaza'al khazraj min waqa'il asali qad qatalna al-qarna min sadatihim wa adalnahu bi badrin fa'tadal ma'ana laita ashyaqi wai Yazid ne yake cewa ina ma tsofaffin mu bi badrin wanda aka kashe mana su a badar shahidu ina ma sun halarci jaza'al khazraj wannan wadin da ake kira wadin khazraj min waqa'il asali su ga irin yanda sukar mashi ake ta soke wasu wa'anda kamar su ne suka kashe mana kakannin mu ina ma kakannin mu yanzu za su dawo suka kuma yanzu gashi ana ramuwar gayya abinda suka yi ana ramawa kad qatalnal qarna gashi yanzu mu ma mun kashe sa'annin wa'ancan min sadatihimu daga cikin shugabannin su suma wa adalnahu yanzu wannan fadan wannan yakin mun daidaita shi bi badarin da yakin badar fa atadala kuma sai yayi daidai wai sayyidina wai Yazid ibn Muawiya ne yayi wannan baiti na fata an gane sun ce wannan suna danganta shi duk da cewa wannan baitin an ce na wani mawaki ne tun lokacin mawaki irin sha'irul jahili wato mawaki ne tun zamanin jahiliya az-zaba'ar wato ibn wato az-zaba'ari ne ina ganin ban manta sunan sa ba az-zaba'ari wato an ce wannan asalin baitikan sa ne kuma yayi wannan baitikan ne lokacin da aka yi yakin Uhud amma sai suka dauko wannan baitin sai suka jingina wa Yazid suka ce ai Yazid bin Muawiya shi yayi wannan baitin wa annahu qala wai kuma dai shi Yazid shine yace lamma badat tilkal humul wa ashrafat tilkar ru'usu ala rubajiruni na'akal gurabu fa qultu nuh aw la tanuh falaqad qadaytu minan nabiy duyuni wai lamma badat tilkal humul lokacin da wa'ancan ainihin wato masu daukowa lokacin da suka bayyana wa ashrafat tilkar ru'us lokacin da wa'ancan kayuwa wa'anda aka yayyanke da kan sayyidina Husayn da sauran wa'anda aka yayyanke musu kayuwa yace to lokacin da wannan kayuwan muka hango su ala ruba jairuni wato akan jigawa ta wani guri da ake kira Jeroni, ma'ana tudun kasa ko tudun rairayi wanda na Jeron. To lokacin da muka ga masu daukowa akan raquma da ababan hawa sun dauko kayuwan su Sayyidina Hussein da sauran wayanda aka kakkashe sun taho da su na aqal gurabu, wai sai hankaka ya dinga kuka kaman ya ga abinci kenan. Fa qultu, sai nace Nuh ko kai kuka, aula ta Nuh ko kar kai kuka, falaqad qadaytu minan nabiyyi duyuni, na riga na biya bashi na da daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam wayanda yasa aka kashe mana a yakin kaza, yakin Badar na kakanninmu, to yanzu na rama na biya bashi. Sai suka jingina wannan baitin, ma suka ce wa baitin lokacin da aka kashe Sayyidina Husainu, shi Sayyidina Yazid ibn Muawiya yayi wayannan baitika. Thumma qala, sannan yace wa kilal qawlaini batilun, fa inna ar-rajula malikun min mulukil muslimina wa khalifatun min al-khulafa'il muluk la hadha wa la hadha. Thumma qala, sannan sai yace wa kilal qawlaini, wadannan zantattukan guda biyu batilun, dukkanin su wato maganganu ne na bata, da maganar cewa Yazid ibn Muawiya wato annabi ne, ma'asumi ne, suna son sa, wannan bata ne, da kuma kaulin masu kinsa, masu kafirta shi da sauransu, su ma wannan duk ba daidai bane. Fa innar rajula malikun, domin wannan mutum dai sarki ne, min mulukil muslimin, daga cikin sarakunan musulmi, wa khalifatun, sannan khalifa ne, min al khulafa'il muluk, daga cikin khalifofi kuma sarakuna, la hadha wa la hadha, ba wancan na farkon bane ba kuma wannan nabiyin bane, da aka baya ba wancan wanda suke san sa suke annabtar da shi ba, sannan ba wayannan da suke la'antar sa suna kafirta shi ba, da aka wayannan baitukan din da ake jingina masa duk maganganu ne na ƙarya, ba su tabbata ba a tarihi. Ina fata an gane. Wa amma maqtalul Husayn fala raiba annahu qutila mazluman shahida kama qutila ashbahuhu min almazlumin. Wa amma maqtalul Husayn, yace amma game da kashe Sayyidina Husayn radiyallahu an, fala raiba, ba ma kokonto, annahu qutila mazluman, lalle an kashe Sayyidina Husayn bisa zalunci, shahidan kuma yayi shahada, kama qutila ashbahuhu, kaman yanda aka kashe ire-irensa, min almazlumina, daga wayanda aka zalunta, ash-shuhada, wayanda suka yi shahada, irin su Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Wa qatlul Husayn ma'asiyatun lillahi wa rasuli, kashe Sayyidina Husayn saban Allah ne, sabawa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, mimman qatalahu, daga duk wanda ya kashe shi, aw a'ana ala qatlihi, ko kuma ya taimaka wajen kashe shi, aw radiya bidhalika, ko ma ya yadda da haka, da wanda ya yi kisan, da wanda ya taimaka aka yi kisan, da wanda ya gamsu ya yadda da kisan, wayannan gabaki ɗayan su duk sun saba wa Allah, sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa musibatun, domin kashe Sayyidina Husayn musiba ce, usiba biha almuslimuna min ahlihi wa ghairi ahli, wato wannan musiba ce aka jarabci al'umman musulmi da ita, min ahlihi, daga iyalansa, wa ghairi ahli, da wanda ba iyalansa ba ma, wa huwa fi haqqihi shahadatun lahu, amma shi a haƙin Sayyidina Husayn kam shi shahada yayi, wa rafu darajatin, sannan wannan kisa da aka yi masa daukakar daraja ya samu, wa uluwu manzilatin, da kuma wato girman matsayi ya kuma samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ka koma muktasar minhaji sunna mujalladi na 1 shafi na 346, zaka ga wannan bayanin da Sheikhul Islam ya kawo, annahayu alla'an yazida, sai kuma wannan gabar malai yake cewa shi kuma hani game da kashe game da la'antar Yazid, an hana tsine wa Yazidu, ba daidai bane a dinga la'antar Yazid. Wala alla min ahammil umuri allati waqa'at fi zaman Yazida, waqa'atul harra wa qitalu Abdullah ibn Zubair wa qatlul Husayn ibn Ali, watakila muhimman al'amuran da suka faru na rashin jin dadi lokacin Sayyidina lokacin Yazid ibn Muawiya, kamar waqa'atul harra, yakin harra da aka yi, wa dhalika lamma kharaja ahlul madinati ala yazida, wannan kuma yakin harra an yi shi ne lokacin da mutanen Madina suka yi tawaye wa Sayyid wa Yazid, wato akwai lokacin da mutanen Madina suka yi bore, suka yi tawaye wa Yazid ibn Muawiya, fastabaha almadinata thalathata ayyam, da haka Yazid ibn Muawiya shi kuma wato ya halatta yaki a cikin garin Madina tsawon kwana uku. Wannan shi ake kira waqatul harra, wannan lokacin Yazid. Sannan wa qitalu Abdullah ibn Zubair, da kuma kashe Abdullah ibn Zubair da aka yi a Makka shi ma haka. Wa qatlul Husayn ibn Ali, da kuma kashe Husayn al-Husayn ibn Ali radiyallahu anil jami'. Wa bisababiha saboda waɗannan dalilan ne, hunaka man yujawizu la'ana Yazid ibn Muawiya, akwai waɗanda suke halatta tsine wa Yazid ibn Muawiya. Wa hunaka man yamna'u, sanna akwai wanda suke hana a tsine masa. Wallazi yujawizu la'ana Yazid, wanda kaji suna halatta tsine wa Yazid ibn Muawiya, yahtaju an yuthbita thalathata umur, yana bukatar ya tabbatar mana da abubuwa guda uku kafin ya tsine wa Yazid. Al'amrul awwal, al'amari na farko, an yuthbita annahu kana fasikan, ya tabbatar da dalilai da hujjoji cewa Yazid ibn Muawiya fasiki ne. Al'amru thani, al'amari na biyu, an yuthbita annahu lam yatub, idan ya tabbatar da cewa fasiki ne, sannan ya kuma sake tabbatar da cewa in ya tabbata fasiki ne kuma lam yatub min zalikal fisqi, har bai tuba ba daga wannan fasikancin. Fa innal kafira, domin ai ko kafiri ma idza taba, in ya tuba taballahu alai, Allah yana karbar tuban sa, fa kaifal fasik, to ina ga fasiki. Idan ya tabbata da dalilai da hujjoji fasiki ne, to kuma akwai tabbacin bai tuba ba daga fasikancin, ko kuma in ya tuba ba za a karba ba? An karbi tuban kafiri na fasiki ne ba za a karba ba? In ma ya tabbata Yazid fasiki ne, to kuma akwai tabbacin bai tuba ba daga fasikancin? Sannan al'amru thalith, al'amari na uku, an yuthbita jawaza la'anil muayyan, sannan shi mai la'anta da tsine wa Yazid ya tabbatar mana da a ina ne ya halatta a tsine wa wani mutum abin ayyanawa, a ambaci sunan mutum an san shi ne a tsine masa, a ina aka koyar da haka a musulunci? Ma'ana an an ɗauka ma misali, ya tabbata fasiki ne, ya tabbata bai tuba ba, to a ina ne kuma aka ce a tsinewa a dinga la'antar wani mutum ayyananne? Wala yajuzu la'anul mayyit almuayyan, ko mamaci baya halatta a ayyana shi a tsine masa, baya halatta a tsinewa mamaci wanda ya mutu almuayyan, a ce wani din nan da ya mutu lokaci kaza Allah ya tsine masa, ba a yin haka a musulunci. Alladhi lam yal'anhu Allah wala rasulu, wanda ba Allah bane ya tsine masa ko manzansa, duk wanda ba Allah bane ya tsine masa, ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya tsine masa ba, to ko bayan ya mutu baya halatta a kama sunansa a tsine masa. Li'annahu qad thabata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, domin ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, yace la tasubbul amwat, la tasubbul amwat, kar ku zagi matattu. Fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu, sun tafi zuwa ga abin da suka gabatar. To a yau da yanzu wani aka koyar da shi tsine wa Yazid da zagin Yazid da la'antarsa, Yazid baya nan ya dade da rasuwa, ina zai yi da wannan hadithin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tsine wa matattu ma gaba daya? In ma ba abin kirki suka yi ba, sun je za su tarar da kayansu. Na fata an gane. Wa dinullahi lam yaqum ala sab, gaskiyar magana addinin Allah bai tsayu ba akan zagi, addinin Allah ba a kafa shi ba akan zagi. Wa inna ma qama ala makarimil akhlaq, addinin musulunci ya tsaya ne akan kyawawan al'adu da kyawawan ɗabi'u. Fasabbu laysa min dinillahi tabaraka wa ta'ala min shay, dan haka zagi ba wani abu bane na azo a gani, ba wani abun yi bane a addinin Allah tabaraka wa ta'ala. Bal qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bal ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace, sibabul muslim fusuqun, zagin muslimi fasikanci ne, wa qitaluhu kufrun, ya kasa kafirci ne. Wannan hadisi ne wanda yake Imam al-Bukhari ya rawaito cikin Kitabul Iman, babu khawful mu'min an yahbada amalu, hadisi na 48, da Imam Muslim Kitabul Iman, babu bayan qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, hadisi na 64. Fasibabul muslim fusuqun, kaga kenan a karkashin wannan hadisi zagin musulmi fasikanci, ولم يقل احد ان يزيد خارج من من مله الاسلام kuma babu wani mutum da yace Yazidu ya fita daga musulunci babu wanda ya faɗa haka cewa Yazidu babu wani malami mai mutunci malamin kirki da yace Yazidu bin Muawiya ya ban musulunci bal aktaruhum ma qila fihi innahu fasikun bal duk masu magana akan Yazidu iya makurar abinda suke faɗa akan Yazidu suna cewa fasiki ne wa hadha kama qulna wannan kamar yanda muka ce mabaniyun ala thubuti ma zakaruhu min wannan fa in an gina hukunci ne akan tabbatar abinda suka ambata akan Yazidu min fisqin na fasikanci wanda sai in sun tabbatar da cewa fasikin ne suna da dalili wannan ana magana ne in an gina hukunci akan sun tabbatar cewa abinda suke faɗa akan Yazidu hakan ne sun tabbatar ta hanyar da ta dace wa ilmuhu indallahi tabaraka wa ta'ala sanin hakan kuma ilimin ya tabbata ga wajen Allah tabaraka wa ta'ala bal innahu qad thabata an annabi sallallahu alaihi wasallam bal ma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace awwalu jayshin yagazuna madina farkon rundunar da yagazuna madina ta kaisar zasu yaki birnin kaisar magfurul lahum an gafarta musu akwai wannan hadithin daga annabi sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari a cikin kitabul jihad ya ruwaito shi babu ma qila fi qitalir rum hadisi na 2924 wa kana hadha al-jaysh kuma wannan rundunar da annabi yace wata rundina za ta yaki birnin kaisar wato madinatu kaisar an gafarta musu wannan rundunar ko kasar rundina ce bi qiyadati yazid ibn muawiya komandanta wanda ya jagorance ta shine yazid ibn muawiya wa yuzkaru an ce ma annahu kana ma'ahu min sadatis sahaba a wannan yakin tare da shi akwai manyan manyan sahabbai ibn umar yana ciki wa ibn zubair wa ibn abbas wa abu ayyuba wa zalika wannan yaki an yi shi ne sanata 49 shekara ta 49 bayan hijira qala ibn kathir yace kada akhta yazid lalle a wannan yakin da yaje ya bada dama garin Madina harami ne ba a yaki amma ya ba da dama a yaki a garin Madina kwana uku da sauran abubuwan da suka faru lalle kada khata Yazid Yazid yayi kuskure khata'an fahishar kuma kuskure mai muni fi amrihi cikin umarnin da ya bayar li amirihi ga gwamnan sa Muslim bin Uquba fi waqa'atil harra a yakin harra an yubiha al madinata da ya ba da dama ya halatta Madina garin Madina talakata ayyamin kwana uku ma amman damma ila zalika min qatl khalqin min ashabah tare da abinda hakan ya kunsa na kashe wato da yawa daga cikin sahabbai wa abna'ihim da ya'yansu wannan kuskure ne yayi muni kware da gaske da ya bada dama ya janye wannan alfarma yace a yaki garin Madina saboda sun yi masa fito na fito sun yi tawaye yace a kashe su kuma an kashe sahabbai da dama manya da ya'yansu a koma cikin albidaya wan nihaya mujalladi na 8 shafi na 224 fa khulasatul qaul dunkulallan zance anna amrahu ila Allah tabaaraka wa ta'ala dunkulallan zance a karshe yazidu al'amarin sa yana hannun Allah tabaaraka wa ta'ala ina fatan gane insha'a afa'anhu wa insha'a adzabahu wa huwa kama qala adh-dhahabi wannan shine kamar yanda Imam Adh-Dhahabi yace la nasubbuhu wa la nuhibbuhu Imam Adh-Dhahabi da yazo magana sai yace mu ba za mu zage shi ba kuma ba za mu so shi ba saboda yayi wasu abubuwa da mu ba za mu ce muna son sa ba amma ba za mu zage shi ba inji Imam Adh-Dhahabi a koma cikin siyaru alamin nubala mujalladi na 3 shafi na 36 an ce lokaci yayi insha Allah sai mun zo kan gaba albabu thani adalatus sahaba insha Allah sai mu tsaya anan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi fotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika